sun kashe akalla mutane 22 gami da jami'an tsaro da fararen hula in ji jami'ai a Afghanistan a yau dinnan Asabar. Rikicin ya rauna da kusan mutane 70 mafi yawancin su fararen hula. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan Tariq Aryan ya faɗa yau Asabar cewa fashewar bam ɗin da ke cikin mota ta nufi wani ofishin 'yan sanda da ke lardin Herat ne wanda ke kan iyaka da Iran. Aryan ya ce fashewar ta lalata akalla gidaje 14 a wani yankin da ke kusa da wurin. Jami'an yankin sun ce kimanin mutane 60 ciki har da mata 20 yara 12 daga cikin waɗanda suka jikkata. Akalla mutane 5 daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali a cewar majiyar asibiti a Herat. Babu wanda nan take ya dauki alhakin harin. Wani mai magana da yawun kungiyar tawayan Taliban ya ce ba shi da wata alaka da tashin bam din.
Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Alamu na dada nuna cewar dama gwamnatin tarayyar Najeriya ta dade da sanin abubuwa da ke haddasa matsaloli da suka dabaibaye kasar da kuma yadda za a magance su. Sai dai aiwatar da gyaran ne ke ci gaba da zama karfan kafa. Abinda ke tabbatar da hakan kuwa shi ne kalaman mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Osibanjo yayin wata ziyara aiki da ya kai jihar Sokoto. Muhammad Nasir ya halarci taron ga kuma abinda ya haɗa mana.
Mataimakin shugaban na Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya mazanta ne akan manyan batutuwa hudu da a ganinsa suke ci gaba da haifar da matsalolin da ke tarnaƙi ga Najeriya da kuma yadda za a shawo kan matsalolin. Ya mazanta akan sauyin yanayi wanda ke haifar da ambaliyar ruwa, gurgusowar hamada da fari, inda ya ce taɓarɓarewar muhalli da ake samu ya haddasa rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma. Dole ne mu yarda da cewa waɗannan tashi-tashi hankula za su iya tarin caɓewa in ba mu tashi tsaye muka samu mafita gare su ba. Don haka akwai buƙatar fitowa da sahihan hanyoyi na kula da kiwon dabbobi domin kyautatawa da kuma bunƙasa kiwon. Sai dai dama masana a Najeriya sun daɗe suna bayar da shawara akan kyautata tsarin kiwo ga makiyaya ta yadda ba sai sun yawo suna shiga hurumin da ba nasu ba, kamar yadda Farfesa Ibrahim Mustapha Ɗanƙane ya taɓa bayar da shawara.
Duk inda kake da ƙasa ake shuka shi wannan abin hakkin da yake fitowa, za ka ga cewa killace waje za a yi a yi abin da Bature yake kira ranch, inda nan ne za a fulanin nan za su zauna. Gwamnati za ta yi musu mazauni har ma ta yi wa 'ya'yansu makaranta a da asibiti duka a ciki.
Yanzu gwamnatin ta Najeriya ta ce ta fito da wani tsari na kiwon dabbobi wanda zai magance faɗace-faɗace tsakanin makiyaya da manoma.
Already 22 states including Sokoto have indicated interest.
Tune da jihohi 22 haɗi da Sokoto suka nuna sha'awa ta aiwatar da wannan shirin wanda zai samu tallafi daga gwamnatin Netherlands. Kuma an soma shiri na gwaji a jihohi guda hudu da suka hada da jihar Adamawa, Nasarawa, Plateau da Gombe. Kuma wannan tsarin zai magance wasu daga cikin matsalolin da muke fuskanta. Har wayo mataimakin shugaban na Najeriya ya maganta akan matsalar rashin tsaro wadda ya ce matsalar fadin kasa da dazuzzukan da ba amfani da su na taimakawa ga matsalar.
Niger State alone can take all of the southeast states and still have space left.
Jihar Niger kadai takan iya dauke dukkanin jihohin da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, kuma har a raga wani fili da ba a rufe ba. Idan ana maganar tsaro, dole a lura da cewa wasu hare-haren ta'addanci da ake samu a yau a ƙauyuka, a makarantu da wasu garuruwa da ke zaune lafiya da juna, dukkansu suna samuwa ne saboda ba mu da sahihiyar hanya ta kula da wurare na fadin ƙasa da ba a amfani da su. Akan wannan batun ma da daɗewa masana harkokin tsaro irin Detective Awal Baladar mai iya sun bayar da shawara kan a samar da rundunar tsaro ta cikin jeji.
Wato ita ce take da alhakin kula da dazuzzuka, su za su dinga kula da duka abubuwan da yake tafiya da daji. Kaga za a samu control na dazuzzuka, za a yi addressing din bangaren wajen katin rustling, za a yi addressing bangaren wajen kidnapping, za a yi addressing wajen shigowa da mugayen makamai, za a yi addressing wajen fadan iyaya.
Sauran matsalolin da mataimakin shugaban Najeriya ya maganta a kansu sun hada da samar da haɗin kan 'yan ƙasa da kuma yawaita al'umma tare da hanyoyin da ake amfani da su marasa inganci wajen bayar da ilimi ga al'umma. Ya kuma maganta a kan buƙatar fuskantar gaskiya ta amfani da hanyoyin zamani wajen kawo wa jama'a ci gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya iya mana inda ba mu iyawa. Yanzu kuma bari mu je ga labaran duniya kashi na biyu.
Mayakan Boko Haram sun addaba arewa maso gabashin Najeriya sama da shekaru goma, tare da korar sama da mutane miliyan 2 daga gidajensu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Akalla 300,000 sun gudu daga karkara zuwa lafiyar kawar Maila, wani sansani a babban birnin jihar Borno Maiduguri. Bayan tserewa daga masu tayar da kayar bayan, waɗannan mutanen da aka raba da mahallansu har yanzu suna fuskantar babban kalubale, suna fama da neman abinci da kiwon lafiya da hanyar ilmantar da 'ya'yansu da tunanin makoma mai kyau. Rayuwa a nan tana da matakar wahala, muna shan wahala, inji Muhammad Abba, wanda ke da gona a yankin Kwandaga, kimanin kilomita 25 kudu maso gabashin Maiduguri. Yanzu shi da matarsa da yaransa 5 suna zaune ne a cikin ɗaki ɗaya matsatsi. Jiya Juma'a, hukumar lafiya ta duniya WHO ta amince da allurar rigakafin coronavirus ta Johnson & Johnson da amfanin gaggawa, yayin da kuma ta ƙara tabbatar da ingancin allura AstraZeneca a daidai lokacin da wasu ƙasashe ke ci gaba da dakatar da amfani da ita. Kakakin WHO Margaret Harris ta bayyana maganin allurar na AstraZeneca a wani taron ƙarawa juna sani wanda aka shirya a Geneva a matsayin mai kyau, kuma ya kamata mu ci gaba da amfani da allurar, a cewar ta. Yarjewar WHO ta zo ne yayin da Thailand ta bi sawun yawan kasashen Turai da dakatar da amfani da AstraZeneca saboda daskarewar jini lokaci zuwa lokaci tsakanin masu karɓa. Bulgaria da Jamhuriyar Demokratiyyar Congo sun kuma dakatar da amfani da allurar AstraZeneca. Koyaya, kamfanin AstraZeneca dai ya ce babu shirin da ke nuna haɗari ga rigakafin a cikin martani ga da'awar.
Masu sauraro, labaran duniya aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku sauraron mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotanni. A jamhuriyar Nijar kuwa, jami'iyyun ƙawancen hamayya sun kuduri aniyar gudanar da jerin gwano a wata zanga-zangar lumana da suka shirya a ranar Asabar 20 ga watan Maris, a game da matakin kulle wasu daga ciki a kurkuku, ciki har da shugaban jam'iyyar Modan Lumana Hamma Amadu da ake zargi da hannu a wata zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani.
A yayin gangamin da ya gudana a cibiyar jam'iyyar MPN kishin ƙasa, magoya bayan jam'iyyun ƙawancen adawa sun fara ne da jaddada goyon baya ga ɗan takararsu Muhammad Usman a gwagwarmayar da ya ƙaddamar don ganin kotu ta bashi abin da suka kira galabar da ya samu a zaben 21 ga watan Fabrairu. Sannan 'yan hamayyar sun ce ba za su zuba ido suna kallon mahukunta na yi wa shugabanninsu ɗauki ɗaiɗai ba. Mafari kenan suka ƙuduri aniyar fitowa kan tituna a ranar 20 ga watan Maris da nufin gudanar da zanga-zangar lumana a birnin Yamai. Maman Nasiru Lawali Mato na daga cikin shugabannin wannan ƙawance.
Muna iya zanen manya-manyan mutane, shugabannin fartattukanmu na opposition kamar son excellence Alhaji Hamma Amadu, son excellence General Mumin Ibrahima, Abdu Mamman Lokoko, Saidu Tahiru Mayaki, Tar Chukwu da dukkan ɗaruruwan mutane da suka kai 500 da wani abu da aka kama. Gwamnati ya saki dukkan 'yan ƙasa wanda aka kama a kan wannan zaɓe da aka yi, ba su aikatar da wani abu ba wanda zai kai a kai su gidan kansu.
'Yan adawar sun ce za su yi kokowa tukuru don ganin an mutunta demokradiyya a wannan ƙasa. Tsohon ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba shi ne shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa.
Duk al'ummar garin Yamai da kewayenta su huto, mu gwada ma duniya ga wanda ya ci zaɓe, kuma mu gwada ma wannan mulki ba za mu yarda ba ya lalata demokrasi. Wannan kokowa tasu ce talakawa a hana wanda suka zaɓa a ƙwace mishi wannan zaɓe, shi yasa ake wannan kokowa. kuma har mu tabbatar da an sako abokanmu da aka kama kuma muka ma wannan gwamnatin kashedi ne ya shahwa ma mutane lahiya ko ɗan jarida ko ɗan siyasa ko ɗan warhulla wanda indan sun ga albarkacin bakin su ana ba tsoro ko ana kame su
dan takar ku ya riga ya shigar da ƙara a kotun tsarin mulkin ƙasa me yasa ba za ku jira hukunci ko kuma matsayin kotun tsarin mulki ba
ai ku ko da muke ta kare haƙƙin ɗan ƙasar Niger ce tunda aka gayi sakamako wanda bai zama dindindin ba suke bin mutane suna kama su ko suke rihe gidajen jami'oyin mu ko suke ba mutane tsoro
a wani abin da ke kama da mai da martani ga masu yunkurin gudanar da zanga-zanga ministan cikin gida Alkash Alhada a wata sanarwar da ya fitar sa'o'i kadan bayan gangamin na 'yan adawa yayi kashedi ga waɗanda ya ce suna kokarin tada zaune tsaye a ƙasa bayan la'akari da wasu kiraye-kiraye da suka karaɗe kafafen sada zumunta waɗanda a cewarsa yunkuri ne na tusawa jama'a ra'ayin tada tarzoma a wunin juma'a 12 ga watan Maris a nan birnin Yamai inda tun a wunin Alhamis hukumomi suka tsaurara matakan tsaro a manyan santoci Sale Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
idan muka sake lekawa Nigeria kuwa inda ake sa ran nan da shekarar miladiya ta 2030 karfin talauci bashi da rashin tsaro za su wuce kima a kasar a cewar masanan muddin tattalin arzikin kasar ya gaza kai dala triliyan 1.5 halin rashin tsaro kadai zai iya zama salar kassara kasar baki daya idan har mahukunta ba su tashi tsaye ba Halima Abdulrauf ta yi muna nazarin wannan hasashen
kusan kullun yan Najeriya daga bangarorin rayuwa daban-daban na korafi akan tsadar rayuwa fama da talauci rashin tsaro da dai sauransu kamar haka
sunana Abdul Jawad Zamba wani abu ne sananne ga dukkan mutumin Najeriya usuwaye suke sabbaba irin wannan hali da su mutane suka tsinci kansu a ciki gwamnatocin kasashen ne kowa ya riga ya san haka cewa mutane tabbas sun yi wa wannan gwamnatin kyakkyawar fahimta amma masu nazari da hange da sanin cewar waye zai jagoranci ita kanta gwamnatin kasancewar sun san shi cewar dukan abin da yake fada a baki yake fadan su ba a zuciya yake fadan su ba saboda haka duk halin da mutane suka samu kansu a Najeriya a ciki a yanzu kashi 75 sune suka jefa kansu ciki tare da sanin cewar shi wannan shugaban an riga an san tarihin sa tun before wannan lokaci akalla ya kamata ka taimakawa mutum a fannin da ya shafi aikin gonar sa rayuwarsa da duk mayan da yake gudanar da abubuwa sai ya zamana komai ya rasa kai hatta tsaro sai ya zamana su kansu jami'an tsaro kansu suke tsarewa
sunana da Ibrahim gaskiya kai ke sun tsada kullun kaje kasuwa karuwa suke abubuwan gabaki daya wallahi yana sanya fakarin mutane da aka ce kai abinci yayi tsada an aka rage siyarwa da abinci ya ga suna magana suna cewa abincin yayi tsada mu kuma muna ce musu abin da muke saya ba shi muke siyarwa saboda mu ma muna sayen shi ne da tsada gaskiya kasuwan da ana juya kudi ne yanzu dan gaskiya babu zancen riba saboda da kaje kasuwa yau da kaje da 10,000 in zaka sake koma kasuwa to in Allah ya soya da sai ka samu karin 1,000 a kai
masanin tattalin arziki Kasim Garba Gurfi ya bayyana cewa Najeriya za ta iya bunƙasa sai tattalin arzikinta idan ta yi niyya
to gaskiya dai al'amari shine idan muka diba maka gabashin da ake cewa yanzu da kuma kudin da ake wariya a kowane budget dan ai servicing wato ai kokari a rike waɗannan basu suka zai nuna maka gaskiya muna da jan aiki dole ne a canza dole ne kuma a nemi hanyoyin da za a samu kudi wannan hanyoyin da za a samu kudi suna da wahala ba su da wahala wato duk lokacin da aka tashi tsaye muna da dama da halin da zamu iya samu waɗannan kudin kuma wannan shine wanda duk wanda yake zuba kudin jari shi yake diba a kowace kasa shin wannan kasa tana da mutane tana da halin da za ta yi in aka diba za mu gani eh muna da hali muna da kuma damar da za mu yi to amma ai wata da waɗannan abubuwan shine matsala dauki misali wannan pipe gas da aka dauko daga Ajaku za a kawo shi Kano ina tabbatar miki har in aka aiwatar da wannan aiki ma'aikatu Dubai za su rayu za su kuma tashi saboda matsalar mu shine wuta da rashin waɗannan in kika diba duk ma'aikatan da suke nan Lagos da Abeku duk sun tashi saboda samun wannan pipe na gas
akan wannan yanayin da Najeriya ke ciki da shi ma Yusha Aliyu ya ce
to a gaskiya kowane irin hasashe akai ma Najeriya ya danganta da masanin da kuma hawa biyu na hasashen da yayi na daya da irin alƙaluman da yayi amfani da shi na biyu da irin fahimtar da yayi ma kasan amma idan muka dauki irin hasashe wanda Jim O'Neill yayi kusan 2015 wanda dai hasashen cewa idan shugaba Buhari ya karbi shugabancin Najeriya to ga irin ci gaban da tattalin arzikin Najeriya zai samu da kuma irin karbu wanda zai a sassan tattalin arziki na duniya to shi wannan masani da ya wannan hasashe na yanda Najeriya za ta kasance musamman nan 2030 to yana da alaka ne na daya da fahimtar da tsare-tsaren da gwamnati na kawar da talauci na biyu kuma zai dauki irin basussukan da Najeriya ta karbo da irin kuma irin hukumomin da suka karbo da kuma irin gudunmuwan da za su bayar domin kasar ta ginu ta tsayu domin